the bone on.
Now, every day it seems like we're close to our ending. And I think that you and me should stop pretending. Going over and over the same thing. And I don't think that you and me are gonna make it anymore. No. Something like da 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 da. Just a regular love song.
The only thing to take my mind off of me and your whole love. That's not good for us.
And I don't think that you and me are gonna make it anymore. No.
Something to hear on the radio, something to play on my iPod. Take my mind off a broken heart, just a regular love song. Something to see in a video, something to deal with, put in a movie where the guy gets the girl. Just a regular love song. Something to hear on the radio, something to play on my iPod. Take my mind off a broken heart, just a regular love song. Something to see in a video, something to deal with, put in a movie where the guy gets the girl. Just a regular love song.
Something like da 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 da